can baya dai shugabannin kungiyoyin Fulani a Najeriya sun sha kokawa akan rashin sauraron matsalolin Fulani makiyaya da aka fi ta'allakawa da ayyukan ta'addanci musamman a arewacin kasar wanda ake ganin na ƙara hura wutar tashe-tashen hankula a yankin. Wannan ne yasa a karon farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da wani babban taro a birnin Kebbi wanda ya hada hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron kasar da kuma shugabannin Fulani a dukkan matakai a karkashin jagorancin ministan lamuran cikin gida Abdulrahman Dambazau.
This gathering is aimed at part of the steps we've been taking to end some of the crisis between herders and farmers.
Minista Dambazau ya ce wannan taron wani sashi ne na matakan da ake dauka domin samar da maslaha da kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani da manoma kamar yadda yake kunshi a manufofin kasashen kungiyar ECOWAS. To sai dai mukaddashin Sufeto General na ƴan sandan Najeriya Muhammad Adamu yana ganin matsalolin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya sun wuce na fada tsakanin Fulani da manoma.
Wayannan mayagun mutane ne wanda kawai suna neman ba abin da suke nema sai dai su musgunawa mutane su kwace musu kayan su. Barayi ne kawai wayannan mutane. Kuma kamata ya dukkan mu haɗa kai mu ga cewa ban bar wayannan barayin sun ci gallaban mu ba. Duk inda suke nan mu fitar da su. Wanda za su gyaru, wanda ba za su gyaru ba mu kai su prison.
To ko menene manufar zaben jihar Kebbi domin gudanar da taron? Tambayar kenan da nayi wa mai masaukin sa gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aiko a haɗu da shugabannin Fulani duka na Najeriya jin matsalolin su kuma da hanyar da za a taimaka musu domin inganta da rayuwarsu wajen zaman lafiyar kasa da bunƙasar da kasa wajen wadatuwar abinci da nama da madara da nono.
Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah na kasa Muhammad Kiruwa Ardo Zuru ko wani tasiri wannan taron zai haifar.
Tunda tarihin Najeriya yake ba a taba dauko hanya ta walwala matsalar rikicin bayyace ba. Domin duk abun labari ne wasu ne ake turowa in ma sun je ba za su faɗi abin da ke gaskiyar magana ba. Amma yau shugaban ƙasa ya yanke hukunci da kanshi ya turo ainihin duk wani waton shugaba na tsaro yau ana tare da shi. Kaga ba magana jita-jita bane. Saboda haka babban tasiri ma ko zaman da akai kawai haka a wace dan ba a ce komai ba. To ya tabbatar da cewa yanzu al'umma Fulani sun samu jagoranci an dawo a saurari meye ne gaskiyar magana. Wannan ya tabbatar da cewa kenan ashe dama in aka dauki mataki na walwala matsala ta ruwan sanyi ta hita yaki kuma ita harkar yaki ta duk duniya ba taba kare ta da bindiga ba da zaunawa a fahimci juna ake karewa. Muna gani yau an kafa foundation na tabbatar da zaman lafiyar Kilani da manoma.
Rahotanni dai sun nuna cewa taron na tsawon sa'o'i uku da aka gudanar da shi a sirrance ba tare da yan jarida ba ya kunshi dukkan Fulani ciki ko har da waɗanda ake zargin suna cikin ƴanta da ƙayar baya domin jin nasu bukatu da korafe-korafe tare da zimmar samo maslaha ga kalubalen tsaro. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.